She ci fadin har zikin ki na ci ina so na gara ci safa gayya bai ki fadin wai zan madan baci dan bara ma wanda be so wani banda da hawa
la la la
Shut up.